Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harambe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabashin yau Laraba 18 ga watan Agusta. Kafin ku ci abubuwan da muke tafi da su ga Yusuf da kanin labarai.
Ana can ana ci gaba da kwashe ɗan kasashen waje daga kasar Afghanistan. Haka a Malaysia an fara zawarcen kowa zai zama sabon prime minister. Can a kasar Haiti kuwa ana ci gaba da fuskantar bala'o'i daban-daban.
Kanin labarin kenan. To ko me yasa kungiyar Jama'atu Nasirul Islam ta ki goyen bayan wani sako mai kiran da ayi zanga-zanga a birnin Jos?
Ko kalmomin ciki kalmomi ne marasa daɗi wannan kuma a matsayin mu na shugabanni a Jama'atu Nasirul Islam mun san cewa barin wannan bai faru zai mai da hana gobe baya.
Za kuma a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta bayyana dalilinta na kin kashe ɗan Boko Haram da suka mika wuya kamar yadda wasu ƴan Najeriya ke son ta yi da cewa
domin hakan ya sabawa dokokin kasa da kasa wanda Najeriya ma ta sanya hannu a kai.
Sannan kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. Kawayen Amurka na kungiyar NATO na tafafutakar ganin sun kwashe mutanen kasashensu daga kasar Afghanistan yayin janyewar sojojin Amurka daga kasar da kuma durkushewar gwamnatin Afghanistan. Jami'an Turai da dama sun bayyana fargaba cewar karɓe mulki da 'yan Taliban suka yi zai ƙara haɗarin ta'addanci tare da sabunta kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen na Turai. Burtaniya da sauran 'yan kungiyar kawance na NATO sun fara kwashe 'yan kasarsu daga Afghanistan tun daga ranar Lahadi tare da ɗaruruwan 'yan Afghanistan da ke aiki tare da su. Faransa, Jamus, Al-Andalus da Italiya su ma sun gudanar da zirga-zirgar tashin jirage bayan da sojojin Amurka suka sake kwace ikon tafiyar da harkokin filin jirgin saman a ranar Litinin bayan al'amuran tashin hankali da suka faru a ƙarshen mako. Kasashe da dama na Turai za su bayyana shirye-shiryen bada mafaka na gaggawa ga tafintoci da sauran 'yan Afghanistan da suka yi aiki tare da sojojin NATO da fararen hula a cikin shekaru 20 da suka gabata. Domin kuwa yanzu ana ganin suna cikin haɗarin fuskantar ɗaukar fansa daga 'yan kungiyar ta Taliban. Kasashen NATO da dama sun shiga mamayar kasar Afghanistan ƙarƙashin jagorancin Amurka a 2001. NATO ta ɗauki aikin kula da jami'an tabbatar da tsaro na kasa da kasa a Afghanistan a 2003 kuma ta jagoranci shirin horaswa ga sojojin Afghanistan bayan 2014. Baya ga sojojin Amurka 2,448 da aka kashe su a Afghanistan, sauran kasashen kungiyar NATO sun yi asarar ɗaruruwan sojoji a cikin shekaru 20 na rikicin. Sarkin Malaysia ya fara aikin zaben sabon prime minister da zai gaji Muhyiddin Yassin da kuma fitar da kasar daga cikin rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ya gayyaci shugabannin jam'iyyun siyasa 6 na kasar zuwa fadar masarautar ajiya Talata, ciki har da daɗaɗɗen madugun adawa Anwar Ibrahim. Sarkin kuma ya yi kira ga dukkan 'yan majalisu na majalisar kasar mai kujeru 222 da su mika sunan wanda suke so ya maye gurbin prime minister. sarkin Malaysia ba shi da iko sosai amma yana nada mutumin da yayi imani cewar yana da goyen bayan ƴan majalisun kasar Muhyiddin da dukkanin majalisan ministocin sa sun yi murabus a ranar Litinin bayan watanni 17 kacal kan kargal mulki mafi karancin wa'adin mulkin Prime Minister a tarihin Malaysia ya ce ya sauka ne saboda ya rasa goyen bayan mafi yawan ƴan majalisan kasar Sarki Al-Sultan Abdullah ya bar Muhyiddin a matsayin Prime Minister kasar na rikon kwariya yana mai cewa yana da hadari sosai a gudanar da zabe a kasar yayin da kasar ke fama da hauhawar kamuwa da sabbin cutar COVID-19 labaran duniya ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia kwanaki kadan bayan wata mummunar girgizar kasa da ta auku a kasar Haiti sai gashi wata mahaukaciya guguwa mai karfi a kasar mai suna Grace ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwarya cibiyar nazarin mummunar guguwa ta Amurka ta yi hasashen cewar guguwa Grace wacce tun daga lokacin da ta kara karfi zuwa matakin mummunar guguwa ta yanayi mai zafi yayin da take kaura na iya saukar da ruwan sama zuwa santimita 38 a kudancin Haiti har zuwa ranar Talata wanda ke kawo barazanar ambaliyar ruwa da zabtarewar laka hakan zai iya shafar neman waɗanda suka tsira da kokarin agaji ga waɗanda suka rasa muhallansu a kudancin kasar da yafi fama da girgizar kasa mai karfin maki 7.2 a ma'auni wanda ta faru a ranar Asabar hukumomin Haiti sun faɗa a ranar Litinin cewar adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar kasar ya haura mutane 1,419 kusan 200 fiye da adadin da aka bayyana a ranar Lahadi akalla mutane 6,000 suka ji rauni kuma suna nan kwance a asibiti da ya cika makil
kadan Yusuf zai saki shigowa da kashi na biyu na labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda bayan da aka saki wani sako a kafafen sada zumunta na kiran ayi zanga zanga kan kisan wasu matafiya a birnin Jos kungiyar jama'atu Nasrul Islam ta nesanta kanta daga sakon tare da yin gargadi kan rashin alfanun yin duk wata zanga zanga a halin da ake ciki Zainab Babaji gare ki
Kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau tace bata ba kowa ko wata kungiya damar gudanar da tattaki ko zanga zanga a harabar babban masallacin dake birnin na Jos ba daukan matakin ya biyo bayan wani rubutu ne dake yawo a kafafen sada zumunta na zamani dake nuni da cewa wasu gungun mutane za su gudanar da zanga zanga daga babban masallacin Jos zuwa majalisar dokokin jihar Plateau kan kashe kashen da ake zargin wasu matasa sun yi wa matafiya wanda bayanai ke cewa sun fito taron addini ne a Bauchi akan hanyar su zuwa jihar Ondo inda suka gamu da ajalin su a Jos Barista Lawal Ishaq dake zama daraktan fasahar yada labarai da sadarwa na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau yace sun gano takardar ce dake dauke da kalaman da ka iya kara dagula lamuran tsaro a jihar
kalmomin ciki kalmomi ne marasa dadi wannan kuma mu a matsayin mu na shugabanni a jama'atul Nasrul Islam mun san cewa barin wala bai faru zai kawo manzami da hana gogo baya kuma ba wanda ya nemi izini daga jama'atul Nasrul Islam wanda ita ce take kula da babban masallacin Juma'a na Jos kuma muka kara da kira daga jama'a cewa ita jama'atul Nasrul Islam kullun tana kan bin dokoki ne da kuma bin hanyoyi dan taimakawa gwamnati a samu inda za a samu zaman lafiya mai dorewa
Barista Lawal Ishaq kenan na kungiyar jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau sakon wanda ke yawo a kafafen sada zumunta bai nuna wanda ya rubuta shi ba sai dai ya fara ne da cewa zanga zanga a jihar Plateau ranar Laraba daga masallacin Juma'a ƴan dankali zuwa zauren majalisa kowa ya daura farin kyalle a hannunsa da goshinsa banda makami sakon ya kuma ce idan kana da halin buka allo da rubuce rubucen halin da muke ciki a Jos zaka iya zuwa da shi zamu ba wa gwamnati kwana uku don nemo waɗanda suka yi kashe-kashen nan tunda muna da video da fuskokin su a fili idan gwamnati ba za ta dau mataki ba zamu dauka bayan kwanaki uku insha Allah a yayin tafiya zanga-zangar zamu rika kalmar shahada har zuwa zauren majalisar to sai dai nan da nan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta jakunnan waɗanda ke shirin gudanar da zanga-zangar a wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa tace idan har da gaske ne waɗansu sun shirye yin zanga-zanga to tana shaida musu cewa ba shi da wani amfani ganin irin yanayin rashin tsaro da jihar ke ciki sanarwar tace ta fahimci cewa maluma da shugabannin addinin musulunci sun nesanta kansu daga shirin zanga-zangar kuma suna goyon bayan zaman lafiya runduna ta karkare ne da cewa ba za ta bar wani mahaluki ya wargaza kware-kware da zaman lafiya da aka samu a Jos ba dan haka duk wanda ya karye doka zai dandana kudarsa a halin da ake ciki dai kungiyoyin addinai na musulunci da krista da ma fararen hula na ta aikewa da sakonnin yin tur da kashe-kashen na ranar asabar da ma ramakon gayya da aka gudanar ranar lahadi lamarin da ya sanya gwamnati daukan matakin hana yawo na awoyi 24 a Jos fadar jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya
al'amuran rashin tsaro a Nigeria suna kara hauhawa kana rikice-rikicen kabilanci da na addinai suna neman kutso kai su kuwa dattawan arewa suna kira da babban murya da al'umma su ji tsoron Allah dattawan sun yi wannan jawabin ne a lokacin bikin cika shekaru 80 da haihuwar tsohon shugaban mulkin soji na kasar Ibrahim Badamasi Babangida wakilinmu Mustafa Nasiru Basari ya hada mana rahoto akan wannan kiraye-kirayen
batun dorewar zaman lafiya da kuma hadin kan kasa a Najeriya shine ya dauki hankalin da dama daga cikin ƴan Najeriya da suka halarci bikin cika shekaru 80 na haihuwar tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida tunda farko dai tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalam Abubakar ne ya fara ambaton cewa idan fa babu zaman lafiya to babu kasa
to zaman lafiya dole ne kowa ya sani in ba zaman lafiya ba babu kasa sabili da haka a kowannen mu ina roƙon mace da miji yaro da babba ya kokari ya bada nashi gudunmawa yanda za a samu zaman lafiya a kasa
to shi ma dai tsohon gwamnatin jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya ce nauyi fa ya rataya da shugabanni akan kare rayukan ƴan Najeriya
kuma dole ne ka kare rayukan su da azumi kuma ko a namu kullun tsarin mulki shine abin na farko da aka yi ka kare rayuka kare kuma azumin mutanen nan to sai zama da duk mukan manta sai a ji ana ta wani abu can harbowa da ba idan kudin Najeriya gaba ɗaya zaka dauka don a zauna ne a zaka kashe don a zauna lafiya shine maka gaba
to su ma dai wasu daga cikin ƴan Najeriya da suka halarci taron ga abin da suke cewa
to sunana Muhammadu Dodo Oroji kuma su mutane ya kamata manyan mutane kana ganin dai yau ari abubuwan da suka faru Amina to su nemi shawara kamar irin su shi Babangida kuma ya kamata mu san ciwon kanmu arewa mu dauki matakai irin abubuwan da suke faru a gare mu
alhamdulillah sunana Malam Idris Usman magana raba kasar nan ba yau aka fara ta ba tun daga aka fara tun daga 1962 ake magana raba kasar nan saka ni shawara na nan mu rike junan mu Allah da hada mu wuri daya ya san me hikiman da zamu kasance mutum mara wa junan mu ga
to an dai hana manema labarai shiga gidan tsohon shugaban kasar a lokacin taron al'amarin da ya hana samun damar yin magana da shi to amma ga abin da yake cewa a wata zantawar da nayi da shi a kwanakin baya game da nuna muhimmancin yin adalci ga shugabannin siyasa
ta zama mutane ne masu adalci mutane masu gaskiya wanda suka amince da siyasa sun san kanta kuma za su taimaka mutane magoya bayan su su yi siyasa ba daga ba
Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya, inda rundunar sojin kasar ta jaddada cewa sabanin yadda wasu ke bukatar ta yi, ita ba za ta kashe duk wani dan Boko Haram da ya tuba ya mika wuya ba, saboda hakan ya ma saba ma dokokin kasa da kasa. Hassan Maina kaina gare ka.
Anan dai daruruwan mayakan Boko Haram nake ta yin saranda tare da iyalansu, tare da mika wuya ga dakarun mayakan Najeriya na operation hadin kai da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Bisa la'akari da abubuwan da suka faru a baya, wasu 'yan Najeriya na dare-dare da irin waɗannan tubabin mayaka na Boko Haram, abin da yasa wasu ke ganin cewar kamata yi su ma duk a halaka su kowa ya huta. Akan haka na tambayi kakakin rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Onyema Nwachukwu ko me zai ce akan haka.
We as a professional army, Nigerian army as a professional army, cannot take extrajudicial actions against surrendering insurgents or surrendering
yace rundunar sojojin Najeriya a matsayin ta na kwararriya ba za ta kashe ƴan ta'addan da suka aje makami suka yi saranda sannan suka mika wuya ba, suka hakura da tafka aika domin hakan ya sabawa dokokin kasa da kasa wanda Najeriya ma ta sanya hannu a kai. To yanzu menene matsayin tubabban mayakan na Boko Haram?
Going by international humanitarian laws of conflict, what we are doing with surrendering
General Nwachukwu yace in ka duba dokokin kasa da kasa yanzu abin da zamu yi da su shine muna karban su bayan mun tantance su mun kuma kammala bincike sai mu mika su ga hukumomin da ya kamata dan dokar mataki na gaba. A baya-bayan nan dai rundunar sojan Najeriya ta dau matakin karfin soja da kuma na lalama, inda dalilin waɗannan matakai biyu haka kacin maruwa ISWAP na halaka komandojin mayakan na Boko Haram ɗaya bayan ɗaya daga cikin dalilin make nan da yasa da yawan su suke ta yin saranda tare da mika wuya ga dakarun sojan Najeriya. To kome kwararru ke cewa kan haka? Dr. Yahuza Ahmad Geso mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
Wato abubuwa ne da zamu ce abun maraba kuma abun madalla, saboda haka wannan wani abu ne wanda yake muna madalla muna maraba da wannan ci gaba da ake samu, kuma abun karfafa gwiwa ne. Fatan mu shine kasar Najeriya da hukumomin tsaron Najeriya za su yi amfani da wannan a matsayin dabara wacce za su kara samun bayanai na tuwaye ƴan Boko Haram da suke daukan nauyin su.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Taliban ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan shekara 20 bayan hamɓarar da gwamnatin su a kasar. Ko menene tasirin haka ga siyasar duniya? A jihar Niger da ke arewacin Najeriya, tsugunne ba ta ƙare ba kan rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP da ke mulkin jihar, wanda aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne kungiyar Taliban mai ra'ayin addinin Islama ta sake karɓe mulki a kasar Afghanistan bayan shekaru 20 da hamɓarar da gwamnatin kungiyar a ƙarƙashin shugaba Mualla Muhammad Umar. Kasar Amurka ce ta jagoranci yakin da aka gwabza na tsawon shekaru tare da haɗin gwiwar dakarun tsaron NATO da wasu mayakan sa kai na Northern Alliance, wanda ya hamɓarar da gwamnatin Taliban ɗin a shekara ta 2021. Bayan tsawon shekaru 20 da sojin Amurka suka kwashe a kasar ta Afghanistan, gwamnatin ta Amurka ta yanke shawarar kwashe dukkan dakarunta da ke kasar, biyo bayan kulle yarjejeniyar zaman lafiya da Taliban, duk da yake dai ba a sami kai karshe a yarjejeniyar ba. To sai dai bayan kimanin kwanaki 10 da kwashe rukunin karshe na sojin Amurka a kasar, mayakan na Taliban sun yunkura inda ba tare da wurin aiki ba suka sami kwace iko da fadar shugaban kasa a Kabul babban birnin Qatar yayin da kuma shugaban kasar Ashraf Ghani ya arce daga kasar to ko menene tasirin wannan lamari ga siyasa da kuma diplomasiyar duniya tambayar kenan da nayi wa masanin shari'a da siyasar kasa da kasa barista mai nasara Ibrahim Umar
to wannan ba wani abun mamaki bane ba domin kutungula ce ta diplomasiyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara 20 kusan ana neman na 21 tunda gwamnatin America ta shigo harkokin katsalandan na kasar Afghanistan ba ma kasar Afghanistan ba kusan duk kasashen da ta shiga da Afghanistan da Iraq da Iran da Syria a yanzu da kasashen su Libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zargin da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin Muammar Gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin Saddam Hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargunan da aka yi akan Osama bin Laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba wato duk yaki wanda yake yana tattare da aqida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da zaka iya yin nasara akan shi ba diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaki akwai fanni na akida akwai fanni na siyasa akwai fanni na tattalin arzikin kasa akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata kasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili to duk da haka ita kasar Afghanistan mutanen kasar ba da goyen bayan su aka shigo musu ba ba da goyen bayan su aka kori Mullah Umar ba aka kori Rundunashi aka kuma zo aka kafa wannan shugabanci tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu abinda America take yi shine koya ma sojojin kasar Afghanistan yake yanda yake za su bijire su fi karfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan Islama to amma shekarun 21 da suka yi suna yin wannan abu sai gashi da fitarsu a cikin kwana 10 Allah ya ba waɗannan mutane nasara sun yi watsi da ba wai ita kanta American ba har gwamnatin shi wannan shugaban duk lokacin da aka zo aka shiga Kandahar a yanda ma su shugabannin kasar kare garin Kandahar suka fito a wannan gunduma suka nemi a yi maslaha suka mika kasar garin gaba daya ko kuma gunduma gaba daya a salin alin suka roki a yafe musu su kuma da yanda sojojin kasar suka rika boyewa a kauyuka da kwararo-kwararo suna boyewa suna gudun sojojin Afghanistan to tun a nan wurin shi kanshi shugaban kasar ya ga alama sai tsalle ya gudu ya bar kasar shi kaga ya nuna kenan America bata isa ta iya kare shi ba America dama abin da ya kawo ta tayi ta gama kontiragi ne da alƙawari da aka yi na shekara 20 kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yanda suke da bukata sun kuma tafi kuma kamar yadda nace America ta kan saurin mancewa da tarihi kaga ai kasar Russia ita ce kasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin hali da aka yi Afghanistan ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin hali a kasar Afghanistan Russia ta bada goyen baya a China ta bada goyen baya ita ce ma ta farko da ta bada goyen baya akwai kyoto zaton akwai hadin kan kasar Iran wadda take makwabciyar kasar Afghanistan daga yammaci da kuma kasar Pakistan wadda ita ce kasar yan uwar Afghanistan daga gabashin bangaren ta sannan kuma muna sa ran a samu kasashe kamar kasar Korea ta Arewa sauran kasashe kamar Iraki duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyen bayan su wanda idan an samu haɗin kansu da goyen bayan su to muna kyoto zaton za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiyar duniya domin waɗannan kasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa wannan mutane suna da goyen baya na manyan kasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta kuma bayan nan akwai barazana da zata taso wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasar America da kuma yammacin duniya yake durkushewa a lokacin da kuma ƙasar China take neman haɗin kan sauran ƙasashen Asia da kuma gabashin duniya to saboda haka China ta yi ma America fintinkau kuma America da Isra'ila za su fuskanci kalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin juya halin zai taso da shi
Duk da yake dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ayyana barista Tanko Beji a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a jihar Niger. Sugunne bata kare ba a rikicin shugabancin jam'iyyar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama tsakanin bangarorin shugabannin jam'iyyar a jihar. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan bangaren injiniya Muktar suka ce sun ba su amince da zaben shugabancin jam'iyyar ba. Ta bakin mai magana da yawun bangaren Alhaji Sani Farin Doki.
Gaskiya bamu ga musu da yanda aka gudanar da zaben ba saboda zabe ne wanda ya zama bangare guda. In fact a lokacin ma da aka gudanar da wannan zaben an riga an yi closing secretariat. To ta ina aka samu wa'annan letters da aka yi sending. Akwai letters din da shi shugaban jam'iyya na ƙasa shi kamata ya sani wannan letter. To ba a yi ba ya kamata a samu local organizing committee da yake daga bangare biyu bangaren su da bangaren mu za a samu mutane da za su yi local organizing committee to da bangaren mu babu wanda ya participating a local organizing committee da aka zo kuma maganan turo leta na contest ya kamata kowane dan takara a tura mishi takarda daga hukumar gudanar da zabe cewa shi wakili ne yana cikin wanda zai zama dan takara aji kuma daga bakin shi ko zai yi wannan takaran ko ba zai yi ba za a tura mai takarda shi kuma zai reply ma jam'iya cewa ya accepting zai participating a wannan takara ba ai wannan ba ya kamata kuma ya kasance su an turo takarda daga national an sa committee na zabi na tattance yan takara
to sai dai sabon shugaban ya musanta dukkan zargi-zargen
zabe dai da aka yi Amina an yi a fili kowa ya gane kuma kuna wurin an yi zabe zabe kuma ya yi kyau delegates sun zo daga ward 274 daga local government 25 an bi ka'idoji da ward jam'iyya ta shimfiɗa a bi an kuma yi lami-lafiya nan kuma gamsu
ina ne ka sa gaba bisa la'akari da akwai wa'anda yake suna da adawa ka zama shugaban PDP na a jihar Niger
to ita shugabanci tun da ma haka ta tanada ba inda za ka yi a ce kowa ya so ka sai Allah wayanda suke adawa da ni kuma adawan da suka yi ai adawa ya kare domin fadan gida aka yi ai an kuma yi fadan gida an kuma kare kuma jam'iyyar PDP ai ta gaji haka lokacin da ake neman abu kaga an tashi haya da an gama kamar an yi ruwa an dauke
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Bazari Cuba Hero Dodo ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
kawayen Amurka na kungiyar NATO na tafafuta karganin sun kwashe mutanen kasashen su daga kasar Afghanistan yayin janyewar sojojin Amurka daga kasar da kuma durkushewar gwamnatin Afghanistan sarkin Malaysia ya fara aikin zaben sabon prime minister da zai gaji Muhyiddin Yassin da kuma fitar da kasar daga cikin rikicin siyasa sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ya gayyaci shugabannin jam'iyyun siyasa shida na kasar kwanaki kaɗan bayan wata mummunar girgizar kasa da ta auku a kasar Haiti sai gashi wata mahaukaciya mai suna Grace ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwarya kana da guguwa mai karfi a kasar
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbi Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wa salam.